الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 18 ga watan Safar shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 31 ga watan 12 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala bayan shi kafin darasi ne yau idan da 'yan tamboyoyi suna iya gabata kan uwa ke cewa menene matsayin walima ta suna walima ta suna wasu malamai sun ajje ta a matsayin halak tare da cewa wasu daga cikin magabata sun karhanta ta kamar yanda al-Imam Malik Allah ya ji kansa shi yana kyamar naman suna a dalle shi a shirye walima saboda mai yace naman suna a wajina matsayin shi dai da naman layya domin ibada ce mai zaman kanta kamar yanda shi naman layya ka dafa ka ci kayi kyauta ga waɗanda suke makwabta da abokan arziki sannan kuma mabukata a taimaka musu yace to naman suna ma haka ya dace a yi da shi maganar a dafe shi a shirye walima al-Imam Malik Allah ya ji kansa na kyamar haka amma tare da cewa su al-Imam Ahmad da wasu daga cikin magabata su suna ganin cewa amma su naman suna a shirye walima yana ganin cewa wato halak ne ko kuma mustahabi ne tare da cewa dai babu hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a iya aihuwar da aka masa cewa ya shirye walima iya walimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a rayuwarsa ita ce walima ta angunci amma ba a taba haifa masa da daga cikin ƴaƴansa manzon Allah ya shirye walima a sanadiyar wannan aihuwa sai dai kasancewar iya dai ana iya barinta a matsayin halacci wanda ya ga dama yayi wanda ya ga dama yake tare da cewa duka an samu walima kala-kala daban-daban wanda magabata suna yi misali yanzu akwai walima da suke yi ta dawowa daga bulaguro idan mutum Allah ya dawo da shi daga bulaguro akwai walima da suke shiryawa akwai walima wanda suke shiryawa idan mutum ya gina sabon gida zai kaura akwai walima wanda take ta yaro idan an masa sallatu ga irin walima ta kwana uku ma'ana in an yi aihuwa wanda ake kiran shi kauri ana to wannan duka lalle an samu magabata suna yin walimomi daban-daban sun kai kusan kala 10 to amma dai wanda ta tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda matsayinta ibada ce mai zaman kanta ita ce walima ta aure wanda kuma amsa gayyatar irin wannan walima wajibi ne walima ta suna kenan sai dai a barta a matsayin halacci wanda yake dama yi wanda yake dama ya wari tare da cewa shi al-Imam Malik na kyamar haka na'am to wannan dai bayani ya gabata an tambaye wannan ta taba gabata wai dangane da kwallo ko kuma mu ce bal ainihin wasan bal halatu ne ainihi halatu ne domin ka'ida malamai suka ce asali game da dukkan wani abu shine halacci sai an samu dalilin da ya haramta shi to amma irin kwallo wanda ake yi a yau kwallo ne wanda yake haramtacce saboda wasu abubuwa da suka cudanyo a dashi wadanda suke na mafasi kamar yanda malamai sun wallafa littattafai akan abin da ya shafi wato kwallo ko kuma mu ce bal abu na farko dai wanda ke nuna haramcinta kasancewar wato gaba da kiyayya da take haddasawa tsakanin jama'a duk balkin da zata haddasa gaba da kiyayya tsakanin jama'a da rashin zuci wato wannan abin ya ta zama haramu a irin kwallo ku ne yau akwai shi abu na biyu kamantacciya da arna a cikin ta ku akwai domin kasancewar galibin ƴan kwallo na bayyanar da cinya cinya ku al'aura ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana yace al-fakhizu awra cinya al'aura ce sannan abu na uku kwallo yana ɗaya daga cikin abin da ke nuna haramcin shi kaunar wanda Allah ya haramta mana kaunar shi ma'ana arni wanda shi ba shi da makiyi a ban ƙasa sama da kai amma yau an wayi gari an ce kai kana kaunar shi ni ina son wane ni ina kaunar wane alhali shi ku arni ne kauna arni ku haramu ne abu na hudu akwai nau'i wanda yake na caca game da bado domin abu ne wanda yake na caca wanda caca ku Allah ya haramta mana ita da nassi na alqur'ani wannan kadan daga cikin mafasidin ta malamai sun zana mafasid wanda sun kai bannar ta kai wajen goma sha wani abu game da kullan kafa da sauransu don haka akwai wani littafi mai suna haqiqatu kuratil qadam da kuma wani littafi wanda mashhur Hassan Ali Salman ya wallafa wannan kuratil qadam bainal mafasid wal masalih ash-shar'iyya don haka kasancewar amma in ta wuhinta dangane da waɗannan abubuwa dadin fa'ida akwai kuma tuzartar da abin da Allah ya wajabta maka mafi yawan kwallo a yau so nawa ake kwallo lokacin sallah zai wuce ko kuma ga abin da ya zama wajibi akan ka ka tuzartar da wannan ka tafi wani wasa wanda yake na banza in ta wuhinta game da abubuwa waɗanda suke na haramci wanda za a yi ta ne don motsa jiki don ƙara samun kuzari ta jama'a ta musulmi to wannan sai a barta a matsayin mustahabi kamar yanda su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da wasu malamai suna ganin wasa ne wanda yake na motsa jiki domin ƙara ci gaba na musulmi su samu kuzari amma sai ya wuhinta daga waɗannan abubuwa amma matukar za ka haddasa kiyayya da gaba tsakanin ku ko tuzarta abin da yake wajibi ko san arna ko kamantacciya da su ko kasancewar wani nau'i na caca to wannan ya zama haram baya halatta na'am na'am wai ar-rawatib za su iya shiga karkashin qiyamul layl a qiyamul layl daban ar-rawatib daban ar-rawatib salloli ne waɗanda suke kasancewa tare da salloli na farilla in ma su zamanto gaba da baya ko kuma su zamanto a baya an gane ko ko kuma ya zamanto gaba ne idan ka dauki ita az-zuhr gabaninta kamar yanda yake cikin hadisin ummu habiba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yin raka'a hudu bayan an gama az-zuhr manzon Allah yayi biyu bayan magariba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi biyu a gida bayan isha manzon Allah yayi biyu sannan kuma gabanin asbahi biyu idan sune ake kira rakatul fajr idan ka jimunci suke nan raka'a 12 wanda a hadisin da ya gabata na Abdullahi dan Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yin raka'a 10 biyu kafin azhar biyu bayan azhar biyu bayan magriba a gida biyu bayan juma'a man bayan isha a gida biyu kafin sallar asuba sune raka'atul fajr sannan bayan juma'a ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na yin biyu amma a gida yake to wadannan arrawatin matsayin su daban kuma ga yake ya mulail a duddare na Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na yin raka'a 11 bayan da za a yi arrawatin su tsaya matsayin raka'atul wannan su tsaya matsayin qiyamul layl kowanne mahallin sa daban darasi da ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun gama baban da ke bayani dangane da fadla ta sallar jama'a da wajibcinta kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon wani sabon babi qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babul adhan malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da hukunce-hukuncen kiran sallah shi lafazin al-adhan a yare wanda yake na larabci an ciro shi ne daga kalima ta adhanu ko al-adhanu idan aka ce al-adhanu hamza kin aka mata fatha sannan zalun kin aka masa fataha shine al-istima neman sauraron wani abu to dan haka idan aka ce al-adhan shine al-ila ma'anarsa al-larabci al-ila kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul tauba wa adhanu minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu da faɗarsa wa adhim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dalil ya'tina min kulli fajjin amin da faɗarsa thumma adhana mu'adhdhinun ayyatuha al-iru innakum lasariqun da fadarsa fa adhana mu'adhdhinun bainahum alla'anatullahi 'alal zalimin da fadarsa fa in tawallaw fa qul adhantukum 'ala sawa dukkan waɗannan kalmomi abinda suke kunsa na ma'ana shine al-ila haka idan ka koma cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sahabin da Allah ya masa rasuwa mai kula da tsaftace masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dare Allah ya masa rasuwa sahabbai suka wanke shi suka tattala shi suka kai shi suka binne shi ba tare da sun sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin lokaci ne mai nauyi cikin dare ne ba su sanar da shi ba da aka wayi gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gaba wannan bawon Allah sai ya ce ina kowa ne ya suka ce ya rasulullahi ai tun jiya daddare Allah ya masa rasuwa mun tattala shi mun kai mun binne manzon Allah sai ya ce afala azantumuni shin kuka ki sanar da ni kaga ai ma'anar azantumuni ai a'lamtumuni me ya hana ku sanar da ni to dan haka kalima ta al-adhan a yare na larabci shine al-i'la wato sanarwa a shar'anci malamai suka ce al-i'la bi dukuli waqti as-salati al-mafruda bi al-fadhil makhsusa sanarwa game da shigar lokacin sallah ta farilla da wasu lafuzza waɗanda suke kebanta dan ba kowane lafazi bane ba za a yi amfani da shi game da sanar da mutane cewa lokacin sallah yayi akwai lafuzza waɗanda suke kebantattu wanda sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo da su wanda dole da su ne za mu yi amfani game da cewa lokacin sallah ya shiga shine malamai suka ce al-i'lamu bi dukuli waqti as-salati al-mafruda bi al-fadhil makhsusa shi kiran sallah wato an shar'anta shi a shekara ta farko da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawarci sahabbansa game da hanyar da ta dace a bi domin sanar da jama'a cewa lokacin sallah yayi. Sahabbai suka ba da shawara daban-daban. Wasu suka ce ya Rasulullahi abin da ya dace mu samu wata karaurawa a ringa kadawa irin yanda ƴan mushaw suke yi. Wannan al'amari bai kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a. Wasu suka ce to ya Rasulullahi mu samu kahu mu ringa busawa irin yanda Yahudu suke busawa. An gane ko shine albuq ko kuma kace kalalo. Shi ma dai bai kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka rabu ba tare da an tabbata akan abin da ya dace a yi sanarwa. Shawara ta uku suka ce ya Rasulullahi a hura wuta. Idan hayaki ya tashi sama kowa ya gani to zai ce lalle lokacin sallah yayi. Shi ma dai bai kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka rabu akan haka akwai wani sahabi wanda ake kiran shi Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbi. Allah ya kara masa yadda. Yake cewa lamma amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin naqus yu'mal, wanda a shawara a karshe abinda aka tashi manzon Allah yayi umarnin cewa aje a samu wata karaurawa ita za a ringa bugawa. Wadancan biyun dai basu kayatar da shi ba da kahu na Yahudu da suke busawa da wuta waccan da ake hurawa. Shine sai yake cewa da manzon Allah yayi wannan umarni ina gida ina cikin bacci yace sai naga wani mutum yana yake cewa bafa bi wa ana na'im rajulun ya hamilu na kusan fiyade, wato ina bacci kawai sai naga wani mutum ya zo yana kewaya ne yana dauke da wata karaurawa. Sai na ce masa ya kai bawan Allah a tabi'un naqus shin sai da karaurawa kake? Sai ya ce wa mata suna ube mi za ka yi da shi ina sai dama? Fa kuntu sai na ce da shi na dubu bihi ila sala domin mu ringa kiran jama'a zuwa sallah in lokaci yayi. Wannan mutum sai ya ce da ni afala adulluka ala ma huwa khairun min zalik, shin ko kana bukatar na nuna maka abin da yafi wannan? Fa kuntu bala, na ce masa kware. Sai ya ce to in lokacin sallah yayi ga abin da zaka faɗa, ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'ala as-salah hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah hayya 'ala al-falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah. Yace haka zaka faɗa. Qala sai Abdullahi ke cewa thumma sta'akara anni ghayra ba'id, sannan sai ya dan ja da baya amma bai yi nisa ba. Thumma qala, sannan sai ya ce da ni idza qumta taqulu idza qumta as-sala, in zaka tada iqamar sallah yace to ga abinda zaka faɗa. Idza aqamta as-sala taqulu idza aqamta as-sala, idan zaka tada iqamar sallah yace to ga abinda zaka faɗa shine Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah qad qamati as-salah qad qamati as-salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah. Yace haka zaka faɗa. Sai yake cewa falamma asbahtu ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da na wayi gari sai na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bashi labarin mafarkin da nayi. Manzon Allah sai ya ce da ni inna hala ru'ya haqq insha Allah, manzon Allah ya ce lalle wannan mafarki naka mafarki ne na gaskiya. Manzon Allah ya ce fa kuma abilal, tashi kai da Bilal fa alqi alaihi ma ra'aita, manzon Allah ya ce je ka koya masa abin da kai mafarki. Fali yu'azzim bihi, ya sanar da jama'a cewa lokacin sallah yayi. Fa innahu anda sautan minka, domin yafi ka dadin murya kuma muryarsa tafi kwari saboda taka. Don haka a cikin wata riwaya fa innahu anda minka sautan wa arfa, Abdullah ibn Zaid yake cewa sai na tashi tare da Bilal muka tafi ina fadar wannan kalima yana fada yana kiran sallah lokacin da yake cewa fa sami azanika Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar Allah ya kara masa yadda yana cikin gidan shi sai yaji Bilal yana kiran sallah fa kharaja yajuru ridaa sai ya fito yana jan mayafinsa a ƙasa da maza ya fito sai yake cewa wallahi ba a faka bil haqqi ya rasulullah laqad ra'aytu mithla ma uriya yace na rantsi da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ya manzon Allah yace wallahi na ga kwatancin abin da aka nuna ma wannan mamulki irin abin da manzon Allah yace eh Umar yace wallahi ni ma na yi mamulkin haka manzon Allah sai yace fa lillahi alhamd godiya ta tabbata ga Allah Allah ya nuna mana mafita menene ya dace mu yi dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a iya rayuwarsa yana kyamar duk wani abu a ce yayi kamantacciya da arna wanda a farkon musulunci manzon Allah yana famar ya dace musu akan wasu abubuwa duk abin da suke to daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna masa haramcin haka to dan haka sai yake kyamar duk wani abu wanda za a ce yayi dace da Yahudu ko da ƴan mushaw to shine anan manzon Allah yace fa lillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah ya nuna mana menene ya dace mu yi domin sanar da jama'a cewa lokacin sallah yayi wannan hadisi yana cikin sunani Abi Daud hadisi ne ingantacce al-Imam al-Bukhari haka ya fitar da shi a cikin littafin sa Khalqu Af'alil Ibad da dangane wanda yake kyaukyawa to dan haka wannan shine sababin wato shar'anta mana kiran sallah kamar yanda shi wannan sahabi yayi mafarki kiran sallah kalmomin sa sun kunshi kalmomi waɗanda suke na tauhidi kamar yanda farko dai lokacin da kace Allahu akbar Allahu akbar wannan kalima guda biyu da ka maimaita iya abinda ta kunsa ta kunshi shine samuwar Ubangiji subhanahu wata'ala kuma ta kunshi sifofi waɗanda suke na cika ga Ubangiji subhanahu wata'ala da kace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar me kake tabbatarwa anan tauhidur rububiyya shine samuwar Ubangiji subhanahu wata'ala da siffantuwar shi da sifofi waɗanda suke na cika kace Allah shine mafi girma shike sama da komai kenan ka tabbatar da cewa akwai shi kuma ka tabbatar da cewa dukkan sifofinsa sifofi ne na cika ma'ana shi yake sama da kowa lokacin da kace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah anan tabbatar da tauhidul uluhiyya ne ma'ana ka tabbatar da cewa dukkan wata ibada gaba daya ubangiji subhanahu wata'ala shi ya cancanta a sarrafa ma baya tarayya da kowa a cikin abin da yake mai sunan ibada sannan kuma a cikin haka akwai tabbatar masa tauhidul asma'i was sifat domin Allah suna ne daga cikin sunayen Allah ko dai mu ce shine ma shi a gaba daga cikin sunayensa gaba daya lokacin da kace ashhadu anna muhammadar rasulullah nan kana tabbatar da manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tabbatar da cewa manzo ne na musamman takanas Allah ya turo shi zuwa ga al'umma domin ya karantar da su yanda za su bauta masa lokacin da kace hayya ala salah hayya ala salah anan kenan kana tabbatar da cewa wato sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kai imani da shi ma'ana duk abin da ya zo da shi domin sallar shi ya zo da ita ta hanyar sa muka san sallah sannan anan malamai suka ce kuma hikima ta biyu me yasa hayya ala salata biyu bayan ashhadu anna muhammadar rasulullah domin babu ta hanyar da zaka bi ka koyi sallah da sauran dukkan wata ibada dole sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka da kace ashhadu anna muhammadar rasulullah na shaida ko kuma ina shaidawa ina tabbatarwa lalle annabi muhammad sallallahu wa salamuhu wa barakatuhu alai manzo ne na ubangiji subhanahu wataala sai kace hayya ala salah ku gaggawa zuwa sallah anan kenan sallar dole manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar shi ne zamu koyi ta hanyar ce wanda take daya daya da kace hayya ala falah wannan kuma ma'anar hayya alal falashi ne ku yi gaugawa zuwa samun rabu anan me kake tabbatarwa kana tabbatar da wato shine hisabi da sakamako wanda zai kasance gobe kiyama nan imani ne dangane da yini na alkiyama saboda me yasa ta kai hayya alal fala ku yi gaugawa zuwa samun wani rabu wannan rabu ku na kasancewa a yini na alkiyama sai yake cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wannan kuma ƙara karfafa imanin ka ne cewa kai imani kamar yanda ake bukata to wannan shine ma'anar ma'ana kalmomin nan na kiran sallah kamar yanda wato hikima malamai suka gano iya abin da ya kunsa na tauhidi الحديث السادس والستون عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وفي حديث نسيتين أنس بن مالك الله إكرم سيدا كتشوى أن أمرشي بلال الله إكرم سيدا أن يشفع الأذان wato yabiyanta kalimomi waɗanda suke na kiran sallah sai yace wayutiral ikama sannan kuma ya daidaita wato kalimomi waɗanda suke na ikama lafazin umira anan iya abinda za a fa'idanta cewa kiran sallah matsayin safarilla ne ya wuce matsayin sunna saboda lafazin umiral bilal ba kowa ba ya umarci bilal Allah ya kara masa yadda cewa yayi kiran sallah illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ko idan yazo daga wanda yake sama da kai iya abinda ake fa'idanta shine wajibi don haka magana mafi inganci malamai suka ce kiran sallah wajibi ne matsayin shi ya wuce matsayin sunna kamar yanda anan manzon Allah wannan yake Anas yake cewa umira bilalun an umarci bilal an yashfa al azana yabiyanta kalmomi na kiran sallah sai yace wayutiral ikama ikama ko ya daidaita wato kalmominta tare da cewa hadisin Malik ibn al-Huwairis Allah ya kara masa yadda wanda yake cewa mun zo Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan muna matasa muna sa'annin juna muka zauna kwana da kwanuka domin koyon ibada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahimci cewa muna begen zuwa wajen iyalinmu mu koma gida manzon Allah sai ya ce da mu idan lokacin sallah yayi manzon Allah ya ce ɗaya daga cikin ku ya yi kiran sallah wanda ya fi ku karatun alkur'ani manzon Allah ya ce ya muku limanci sai yace sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda ku ga ina sallah wannan kasancewar umarni ne manzon Allah ya yi cai in lokacin sallah yayi ɗayan ku yi kiran sallah to dan haka wannan hadisi da wannan hadisi malamai suka ce iya abin da yake fa'idantarwa kiran sallah wajibi ne tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai kai ma wasu jama'a hari manzon Allah yana kai hari a ƙarshen dare in ya kai a ƙarshen dare manzon Allah dakatawa yake idan ya ji a alƙaryar an yi kiran sallah to manzon Allah sai ya ja da baya ya koma amma idan bai ji kiran sallah ba manzon Allah sai ya kai musu farmaki kaga anan halitta jinin mutane da dukiyarsu da iyalinsu bai ya tabbata su domin barin abin da yake wajibi don haka dole ne a samu a gari ya zamanto ana kiran sallah duk jama'ar da suka yi ijma'i akan barin kiran sallah to wannan jinin su ya halatta za a iya dole ne shugaba ya kai musu farmaki to don haka shine anan yace umira bilalun an yashfa al azana an umarci bilal wato yabiyanta wato kalmomi na kiran sallah anan kasancewar kenan alal aglab abu samu bi rinjaye amma ba duka kowace kalima bace ba wato za a biyanta ta domin kasancewar kalima ta karshe su dai ake fadarta wanda shi kiran sallar nan kusan sifa biyu ne wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifa ta farko zaka kirga kalima dai bayan dai a cikin kiran sallah kalima 15 kamar yanda yake cikin wannan hadisi na Abdullahi ibn Zaid kaga idan ka dauka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kalima nawa kenan hudu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah in mun hada kenan kalimar takwas kenan hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah kenan kalima 12 Allahu akbar Allahu akbar shahudi kenan la ilaha illallah kalima 15 wato sifa ta biyu kuma kalimomin za su kasance kalima 19 kamar yanda yake cikin hadisin Abu Muhammad a farko kenan Allahu akbar Allahu akbar Allahu Allahu akbar Allahu akbar kabbara hudu aka samu akwai riwaya da take zawa a hadisin Abu Mahzura wato a farko cewa kabbara biyu amma riwaya tabbatacciya a farko kabbara hudu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kenan in kai wannan kabbara hudu sai ka maimaita sai kai wannan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah amma da murya kasa kasa sannan sai ka komo ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ka daga murya ka kenan har zuwa karshe kenan wannan tarjihi da aka samu shaidawar nan ka maimaita kowace ɗaya su biyu kenan an samu kalima hudu sun karo akan wancan 15 to dan haka waɗannan sifofi guda biyu kowanne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai yake cewa wayutiral ikama sannan kuma ya daidaita kalima ta ikama dan haka anan ana nihin cewa kowace kalima ta ikama za a faɗi ta su daya amma banda ikamati sala kuma banda kabbara ta wannan kalima ta farko ita ce Allahu akbar dan haka ita ikama in ma ka same ta kalima 13 ko kuma ka same ta kalima 17 a farko dai ita ikama kusan sifa biyu ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifa ta farko Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah qad qamatis salah qad qamatis salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah kalima 11 sifa ta biyu ita ce zaka samu kalima 17 a farko sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mun samu kalima nawa hudu kenan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah qad qamatis salah qad qamatis salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah kalima 17 gaba daya da kalima 11 da kalima 17 gaba din su sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine anan yace wayutiral ikama ma'ana ya daidaita kalimomi na ikama idan aka ce alwitir shine abin da ba shi da dan uwa an gane ko illa kasancewar anan ana nihi galibin kalimomin amma banda farkonta shine Allahu akbar Allahu akbar kuma banda karikamatis sala wannan kamar yanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato biyanta su ake to wannan hadisi shine asali dangane da hukuncin kiran sallah cewa wajibi ne sannan kasancewar malamai suka ce hatta da ita ikama matsayinta wajibi ce kamar yanda anan umarni ne aka ma manzon Allah wannan aka ma Bilal Allah ya kara masa yadda don haka wannan magana kuma ita ce mafi inganci sannan kuma wannan na nuna mana kaifiyar wato yanda kiran sallah yake kuma da kaifiyar yanda ikama take an ce masa kalimomi na kiran sallah kenan ya biyanta su kalimomi waɗanda suke na ikama wato ya daidaita su don haka shi ko hikima game da shar'anta mana kiran sallah shine ma'ana bayyana wata alama wanda take ta musulunci domin duk inda kaji kiran sallah ka san cewa garin musulmi ne sannan kuma kalima ce wadda take ta tauhidi kuma ga tabbatar da manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sanarwa game da shigar lokacin sallah ga kuma sanarwa game da wurin da za a yi sallah domin inda kaji an yi kiran sallah ka tabbata haduwa ne za a yi ayi sallah anan sannan kasancewar kuma kira ne zuwa hada kan jama'a illa kasancewar akwai wasu kurakurai wanda malamai suka ce ya kamata duk mutumin da zai yi kiran sallah ya zamanto ya nisance su domin kiran sallah abu ne wanda yake mai fadala mai girma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana abu na farko mai yin jan wato hamza ta ashhadu so da yawa zaka ji ladanne suna ashhadu allah ilaha illallah ashhadu idan kace ashhadu kenan kai baka tabbata ba wai shin na shaida cewa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kaga ma'ana ta banci don haka wannan babban kuskure ne wanda yake canza ma'ana iya abin da zaka faɗa ashhadu allah ilaha illallah ashhadu allah ilaha illallah kenan kuskure ne mu ce ashhadu ba a jan wannan alhamza abu na biyu shine jan ba ta akbar so da yawa zaka ji ladani ya ce Allahu akbar Allahu akbar idan ka ce akbar ma'ana ta canza lafazin akbar jam'i ne na kabar idan aka ce kabar ita ce wato babbar ganga wanda ake kiranta dinduwa ka gani ma'ana ta canza kwata-kwata Allahu akbar Allahu akbar haka zaka fada amma cewa Allahu akbar Allahu akbar wannan bai yada cewa kuskure ne wanda yake mai muni kuskure na uku shine yin waqafi akan la ilaha so da yawa zaka ji ladani ya ce la ilaha sannan kaji ya ce illa Allah kaga wannan lafazi ne wanda yake na kafirci idan ka ce la ilaha ka tsaya akan haka kwata-kwata ka kure cewa babu wani abun bauta gaba daya babu wani abun da ya cancanta a bauta masa sawa'an da gaskiya ko da ƙarya wanda sau da yawa a cikin kalmomin mu na Hausa zaka ji mutum in an yi abun mamaki sai ka ji yana la ilaha la ilaha bayyani da sawa ya ce illallah sai dai ya ce la ilaha wanda wannan kalima ce ta kafirci wanda bata dace ba to so da yawa zaka ji ladani ya ce la ilaha sannan wani ya ce illallah su kuma kalima ce jumla ce daya wanda ba a raba ta la ilaha illallah kuskure na hudu shine yin furuci wato rashin yin wasu so da yawa suke barin yin furuci da ha'un ta as-sala hayya ala sala amma sai kaji an ce hayya ala sala sala ba tare da yin ha'un kin ba shi kuma idan kace as-sala abinda ake nihi wato ita ce kuna ta wuta idan kace hayya ala sala ku yi gaugawa zuwa kuna ta wuta wal iyazu billah dole ne anan ladanne su kiyaye dangane da yin furuci da ha'un kin nan na kashi domin ta marubuci duk inda take ko kuma ce ta kura ha'un ne iya abinda zaka ce hayya ala sala dole sai ka yi ta kasarka hayya ala sala sannan na hudu so da yawa na biyar kuskure na biyar wato shine zaka ji daukaka murya dangane da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan kiran sallah so da yawa zaka ji ladanne bayan gama kiran sallah mutun ya daukaka murya yana salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan matsayin sa kari ne a cikin addini kari ne a cikin addini ba wanda ya shar'anta maka cewa in ka kai karshen kiran sallah ka daga murya kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya abinda ake bukata ga musulmi su taka riki inda aka tsida su gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya karantar da Abu Mahzura yanda kiran sallah yake karshen abinda manzon Allah ya karantar da shi shine la ilaha illallah wanda haka kuma Bilal Allah ya kara masa yadda da dukkan wasu ladannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka suka tabbata har ma naji ladanin da idan zai fara kiran sallah ka ce wata masaffa ce za a fara alasifi ka zaka ji a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim sannan ka ji ya kwasa Allahu akbar Allahu akbar kafin abin da zai biyo baya na kari don haka wannan kari ne a cikin addini babban kuskure ne kar mu manta gaya kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya karantar da Al-Bara ibn Azib addu'a ta kunci Al-Bara da ya maimaita manzon Allah ya ji ko ya iya da ya zo daidai amantu bi kitabika allazi anzalt wa nabiyika allazi arsalt shi bara sai ya canza sai ya ce wa rasulika allazi arsalt manzon Allah ya ce a wa nabiyika zaka faɗa to dan haka duk abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa a matsayin mu na mu'minai mu tsaya inda aka tsida mu kar mu yi gwaninta Allah ba a masa gwaninta in har kai kana da gwaninta cewa kaza ya kamata a kara to ni ra'ayina zai iya shin bamban da naka ni kuma sai in ce kaza za a wani kenan sai a wayi gari addinin Allah ana wasa da shi kowa ya zo ya kara abin da ya ga dama inda karawa ake da yau ba ka samu wurin da zaka kara da tun wanda suka gabace ka sun rigaye ka kuma ka dauki dukkan wani littafi wanda yake na adna koyan addini dauki malita ta fanfi kibul malikiya babu inda aka kara cewa a karshe ga yala dani yayi salati gaya kamar yanda yake wannan kuskure wanda yake na nau ne muka zana na shida shine malamai suka ce yin kiran sallah mutun ya ringa ja yana rira shirirawa wanda ta wuce kaida so da yawa zaka ji mutun yana jin kiran sallah yana ja wanda jin wannan yana fata kalmomin shi kiran sallah iya abinda ake bukata kalmomin ka ba su haƙƙin su ka fito da su yanda ake bukata ba ana bukatar cewa sai an rira ba lalle yana daga cikin sifa ta ladani ya zamanto yana da kwarin murya kuma yana da dadin murya amma ba jan kalmomin ba wannan jan kalmomi mutum ya ringa rera su irin na waka to wannan bai yada cewa dan ma malamai sun kai shi matsayin cewa haramu ne al hadithu sabi wa sittun ana abi juhaifa wa habi bin abdullah suwai radiyallahu an annahu qala أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من عدم قال فخرج بلال رضي الله عنه بوضوء فمن ناضه ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه هلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له أنزا فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة wato Abu Juhaifa shine Wahab ibn Abdullah Suwai Allah ya kara masa yadda ke cewa naji ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbatin lahu hamra'a min adam wato yana cikin kubbarsa wadda take ja wato tafata idan aka ce kubba shine kamar kenan daki da ake yi anan wanda ake kiran shi bukka illa kasancewar itace ne ake kafawa sannan sai a rufa masa fata galibi in an ce kubba kenan daki wanda yake kewayayye wanda ba shi da sukurwa amma in aka ce khaima daki wanda yake mai sukurwa hudu shine ake kira khaima wanda kuma galibi shi ma ana yin shi da fata to amma ya ka ce kubba ita yanda ka san kamar kago haka take ai kago ba shi da sukurwa hudu haka ake yin shi a kewaye to shine yace naji ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wata jiyar kubbasa wanda take tafada wanda kasancewar idan ana cikin tafiya ne inda aka yi da zango dan daki ne wanda mutum zai yi domin yayi maganin zafi ko kuma maganin sanyi wanda galibi suna yin shi na fata wanda kuma yana ɗaya daga cikin ni'ima da Ubangiji subhanahu wata'ala ya jaddada ma bayin sa kamar yadda yake cewa wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'anikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asafan wa mata'an ilahi to shine sai yake cewa qala sai yace fa kharaja bilalun bi wadu Bilal sai ya fito da sauran ruwan arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan sai ka kaddara wata kalima bi fadli wudu'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Bilal sai ya fito daga cikin wannan kubba da sauran ruwan arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alwudu shine ruwan arwalla kenan idan aka ma wawun kin fatha lokacin da Bilal ya fito da sauran wannan ruwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya arwalla famin nadihin wa nahin daga cikin sahabbai wani ya samu wani ko yana gogal lema daga jikin dan uwan shi ma'ana da ya fito da wannan ruwa sahabbai suka ringa wasu domin neman albarka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda neman albarka da ruwan arwallan wani ko kuma miyansa ko wani abin da ya shafi jikin sa haramun ne wannan ya takaita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba wanda ya nemi albarka da sauran ruwa na Abubakar ko kaki na Abubakar ko wani tufafin sa ko wani wannan sahabbai sun tabbata lalle wannan neman albarka da abin da ya shafi jikin wani wannan ya kebanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ma'abucin albarka ne duk abin da ya shafi jikin sa ma'abucin albarka ne dan haka kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gama arwalla sauran ruwan da Bilal ya fito da shi sahabbai suka ringa waso kuma akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin haji da ya aske gashin shi na bangaren dama sai ya ba Abu Talha yace naka ne aka aske masa bangaren hagu sai ya ba Abu Talha yace a raba ma jama'a wani ya samu gashi biyu wani ya samu gashi uku wani ya samu sama da haka domin su nemi albarka da wannan gashi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine anan yace famin nadihi akwai wanda yake gogal lema daga jikin dan uwansa wana ilin kuma akwai wanda ya samu daga cikin sauran ruwan wannan na tabbatar mana cewa sauran ruwan arwalla na wani ruwa ne wanda yake tsarkakekke ya halatta kai arwalla da shi koda akwai ruwan da ba a yi aiki ba da shi an gane ko misali mutum yayi arwalla sauran ruwan da ya rage ko da hannuwan sai tsoma ya halatta kai da shi balantana yau da ake arwalla a huta to dan haka anan sahabbai suka ringa gogawa a jikin su qala sai yake cewa fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi kullatun hamra manzon Allah sai ya fito cikin jama'a a jikin sa akwai riga ko kuma mu ce akwai tufafi waɗanda suke jajaja dan karka fahimci cewa jajjawur ne don haka Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa ya tantance wannan mas'ala a cikin littafin sa Zadul Ma'ad wanda wasu malamai suna ganin cewa sanya jan rigan nan anan yake banta ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani baya halatta ya sanya jan tufafi haramun ne kamar yadda dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka haramta ma musulmi sanya jan tufafi don haka Ibn al-Qayyim yace wannan abu ne sananne domin tufafin da suke jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tufafi ne wanda yake sakar yaman wanda launi ne da baki da ja da wasu talaluwa ake sakawa kamar dai yanda ake saka sakala ba jajjawur bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa don haka dai a takaice anan malamai suka ce sanya jajjawur wannan haramun ne kenan amma ba laifi kamar tufafi a saka da wasu kalaluwa da ja da wasu abuwa kamar yadda anan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa lafazin hulla anan abinda ake nufi shine izarun warida wato gyautu kuma sannan da mayafi domin shi lafazin hulla bayya gasgata sai akan tufafi biyu in ma riga da wando zaka iya cewa hulla amma riga kadai ba a ce mata hulla ba ko gebto shine wato zane kenan wanda ake daurawa da mayafi wannan da mayafi da ake yafawa sune ake kira da hulla sai yace ka anni anzuru ila bayabi saqahi ka ce kamar ina ganin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yanzu da nake ba ku labari wannan na nuna mana sifar gebto ko kuma mu ce izar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya tsakiyar kabari ne an gane ko shine yace ka anni anzuru ila bayabi saqahi ka ce kamar ina ganin farin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yanzu da nake ba ku labari don haka wannan shine sunna iya abin da yake zuwa idan sau wannan halaka ne amma iya abin da ake bukata mumini ya tsaye da wandan shi shine daidai tsakiyar kubri ya saki wando ya kawo daidai idan sau wannan halaka ne amma ya wuce idan sau wannan kuma haramun ne kana sai ya ce fa tawabba'a wa azana bilal bilal da ya fito sai yayi arwalla yayi kiran sallah kenan fa tawabba'a wa azana waɗannan fi'ilai gaba daya kenan fa'il kin su shine bilal bilal yayi arwalla yayi kiran sallah wannan shine dalili malamai suka ce ladani an so in zai yi kiran sallah ya kasance yana da arwalla qala si abu juhaifa yace fa ja'altu atatabba'u fahu sai na hadu ina bibiyar bakin bilal hahuna wa hahuna yace nan da nan yaqulu yaminan wa shimala yana fada dama da haune hayya ala sala hayya ala falah kenan a damar sa sai yace hayya ala sala hayya ala sala a hagun kuma sai yace hayya ala falah hayya ala falah kenan ba anan ba da yace hayya ala sala a dama sannan ya waiwayo hagun yace hayya ala falah hayya ala sala kamar yanda malamai suka tabbatar a dama yace hayya ala sala ya maimaita su biyu a hagun yace hayya ala falah su biyu menene hikima anan domin karjiyar jama'a wanda yake nan ya san shi da ya gama kiran sallah sai yace thumma rukizat lahu anaza sannan sai aka kafa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani dan kwagiri a gaban sa wanda wannan dalili ne wanda ke nuna mana cewa sanya sutura wajibi ne kamar yadda malamai suka tafi akan haka akwai dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke mana umarni in dai zamu yi sallah inda muke tsammanin wani zai iya wucewa ta gaban mu to dole mu sanya sutura sannan wannan kuma dalili ne wanda yake nuna cewa kafin a shiga sallah ya dace a tanade ta saboda kafin a fara sallah anan suka kafa wannan sutura a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ita kuma suturar ta kasance kenan gwalgwadan anaza in aka ce al'anaza wata yar sanda ce an gane ko wanda dukkan ta dai ba ta da tsawo amma a jikinta tana da tsini wanda yake na mashi wanda hikima galibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana gulaguro da ita idan a dokar daji ne yana kafa ta sannan sai a sanya wani mayafi idan yana nihi da biya bukatar shi kamar a daji wanda yake sahara babu kurmi babu wasu itace waɗanda za su iya kare mutum sannan kuma in za a yi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kafa ta domin ta zame masa sutura wanda amfanin ta yana da yawa a lokacin nan yace fa taqaddama manzo Allah sai ya wuce gaba wa sallar zuhura raka'atayn manzo Allah ya sallaci sallah ta azhar raka'a biyu thumma lam yazal yusalli raka'atayn hatta raja'a ila al-madina bai gushe ba duk wata sallah mai raka'a hudu manzo Allah yana yin ta biyu har muka dawo madina wannan daman a hajji ne wanda take ta ban kwana wanda akan wannan dalili malamai suka tafi akan cewa shi kiran sallah kenan a wannan mahalli sunna ne ya zamanto mutun ya juya kansa dama da hauni a daidai inda zai fada hayya ala sala hayya ala fala ana al hadith as-samin was-sittun ana abdullah ibn umar radiyallahu anhuma ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama annahu qala inna bilalan yu'adhdhinu bilayl فقلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم واتو عبد الله ابن عمر الله إكرى مسيادة كيشيوا منظم الله صلى الله عليه وسلم يجي للي بلال ينا كران صلى أجكين داري با أنا بما أنا في فقلوا واشربوا منظم الله يجي كشي كشا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم manzo Allah yace sai kun ji kiran sallah na Abdullah dan Ummi Maktum shi kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da ladannai guda biyu daya na yin kiran sallah kafin shigar lokaci na biyu na yin kiran sallah bayan shigar lokaci to wa yake yin kiran sallah kafin shigar lokaci shine Bilal wanda kuma kiran sallar na kasancewa gulgudan kamar rubu'u sa'a kafin shigar lokaci tsakanin kiran sallah na farko da na biyu iya abinda ake bukata ya zamanto kafin shigar lokaci da minti 15 yanzu kaddar cewa alfujir na ketowa a 5:30 to kiran sallah na farko kamar 5:15 ya dace a yi shi dan ba a bukatar a yi shi tun cikin dare kamar yanda so da yawa zaka samu alfujir na ketowa a karfe 5:30 ko a karfe 5 zaka samu cewa tun wajen karfe 4 ko karfe 3 ka samu wani yana kiran sallah wani kafin alfujir din yake to akalla yayi kiran sallah ya 10 shi kuma iya abin da yake sunna kiran sallah dai ake yi kafin alfujir yake to kuma ya kasance tsakanin shi da ketowa alfujir gulgudan kamar minti 15 minti 15 ko minti 10 wanda hikima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi shar'anta haka shine domin kasancewar mutumin da yake bacci ya tashi ya shirya cewa lokacin sallah ya kusa wanda ku daman yana tsaye ya kwana yana ma'ana ya kwashe rubin dare yana yin nafilfili ya dan koma ya huta ya dan samu nishadi kenan kafin lokacin asuba yayi to shine anan manzo Allah yace lalle Bilal na kiran sallah a cikin dare sai yace fa kulu washrabu manzo Allah yace ku ci ku sha kenan wannan amru ibaha ne umarni ne wanda yake na halacci wa ake ma magana kenan mutanen da suke nihin yin azumi ku ci ku sha manzo Allah yace hatta tasma'u azana ibn ummi maktum manzo Allah yace sai in kun ji kiran sallah na ibn ummi maktum sannan za ku dakata shi Abdullahi ibn ummi maktum makahu ne baya kiran sallah sai an bashi labari an ce lokaci yayi sannan a wannan lokaci yake kiran sallah to dan haka anan malamai suka ce lafazin fakulu washrabu ku ci ku sha nan suka ce maganar a kayyade wani lokaci na dakatar da sahur wannan matsayin sa bid'a ne lokacin kayyade sahur shine ketowa alfajir an gane ko so da yawa za a kayyade kaji an ce kafin lokaci kaza da minti kaza ya kamata a tsaye da sahur dan haka anan hatta tufidul gaya manzo Allah ya ce fakulu washrabu hatta tasma'u azana ibn ummi maktum ku ci gaba da ci ku ci gaba da sha manzo Allah yace har izuwa lokacin da za ku ji kenan kiran sallah na ibn ummi maktum dan haka kenan anan malamai suka ce babu wani lokaci da aka taka ma mutum burki dangane da ci da sha ga mutumin da ke nihin azumi sai ya kai lokacin da kenan ya ji kiran sallah to dan haka kasancewar wannan kuma shine ɗaya daga cikin dalilan da yake nuna mana as-salatu khairu minan nawm a kiran sallah na farko ake yin ta ba kiran sallah na biyu wanda dalilai a bayyane sun yawaita daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na cikin sunan Abi Dawud sannan yana cikin sahihu Muslim sannan yana cikin sunan Nasa'i sannan yana cikin wato as-sunan al-kubra na al-Imam al-Baihaqi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karantar da Abu Mahzura kiran sallah as-salatu khairu minan nawm manzo Allah sai ya ce ka sanya ta a cikin kiran sallah na farko nasi ne a bayyana kamar yanda yake cikin sunan Nasa'i da kuma cikin sunan Abi Dawud ka sanya shi a cikin kiran sallah na farko kuma sannan hadisi ne sahihi Bilal Allah ya kara masa yadda da yayi kiran sallah ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka ce yana zance sai ya ce as-salatu khairu minan nawm as-salatu khairu minan nawm manzo Allah sai ya ce maza ka sa ta a cikin kiran sallah ka sa ta a cikin kiran sallah kaga anan ne manzo Allah ya ce mana inna bilalan yu'adhdhinu bilal shi kuma bilal shine ya faɗi wannan as-salatu khairu minan nawm manzo Allah ya tabbatar da shi akan haka kenan kaga anan ba ibnu ummi maktum ba yake yin as-salatu khairu minan nawm wa yake yin as-salatu khairu minan nawm shine Bilal Bilal ko annan manzo Allah ya tabbatar mana cewa shi yake kiran sallah na farko kenan kafin shigar lokaci. Shi Ibn Ummi Maktum manzo Allah yace makabo ne baya kiran sallah sai an ce masa lokaci yayi sannan a wannan lokaci yake. To dan haka mahallin as-salatu khairu minan nawm shine kiran sallah na farko. In ma ka kalli hikimar shar'anta ta domin wanda yake bacci a farkar da shi a ce masa lokaci ya kusa. Wanda kuma daman yana farki kenan domin yayi shirin cewa lokacin sallah ya kusa. To amma shi wannan kiran sallah na biyu bayan fa lokaci ya shiga ne. To bayan lokaci ya shiga menene fa'idar a ce ma as-salatu khairu minan nawm bayan ka riga ka farka. To dan haka shine yace fakulu wasu rabu hatta tasma'u adhan ibn ummi maktum. Manzon Allah yace ku ci ku sha sai kun ji wato kiran sallah na ibn ummi maktum. Alhadithu tasi'u was-sittun an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu annahu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha sami'tum al-mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul. Wato Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza sami'tumul mu'adhdhin idan kun ji ladani na kiran sallah manzo Allah yace faqulu misla ma yaqulu ku faɗi kwatancin abin da yake faɗa. Nan shi malam ya shahi kalima ta faqulu misla ma yaqulul mu'adhdhin kamar yadda wasu malamai suke ganin kalima ce mudraja ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace tare da cewa ya tabbata a cikin sahihain kamar yadda malamai suka tabbatar cewa cikon lafazin hadisin ne. An gane ku anan kenan abu ingantacce karshen wannan kalima akwai al-mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin ku faɗi kwatancin abin da shi ladani ya faɗa. Anan idan kaji ya ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar amma kai ba za ka faɗa ba sai bayan ya faɗa ba za ka yi tarayya da shi ba. Idan ya ce ashhadu an la ilaha illallah kai ma sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah. Idan ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah. Idan ya ce hayya ala salah anan za ku sha bamban da shi. Idan ya ce hayya ala salah kai ba za ka ce ba hayya ala salah sai dai ka ce la haula wala quwwata illa billah. Hayya ala falah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah domin shi ne ya dace. Shi da ya ce hayya ala salah cai ku yi gaugawa zuwa sallah ku yi gaugawa ku gabato zuwa sallah. To kai in kace hayya ala salah ku yi gaugawa ku zo zuwa sallah kaga bata dace da muhallin ba. To amma da yace hayya ala salah sai kace la haula wala quwwata illa billah ka tabbatar da kasawarka da gajiyawarka wannan sallah da ake kiranka kaji ayi tare da kai ba wani karfin ka bane ba wata dubarar ka bane dace ne daga wajen Ubangiji subhanahu wataala. Da kace da yace hayya ala falah ku yi gaugawa zuwa samun babban rabo anan sai ka ce la haula wala quwwata illa billah kenan dukkan wannan rahama samun rabu bayyan tabbata dole sai da gamankatar na Ubangiji subhanahu wataala. Domin da kace la haula ka ce babu wata dubara dangane da yin biyayya ga Ubangiji wala quwwata babu wani karfi akan yi masa biyayya illa billahi sai da taimakon Allah subhanahu wataala. To anan ne za a dan sha bamban in yace hayya ala salah sai mu ce la haula wala quwwata illa billah. Idan yace hayya ala falah sai mu koma ce la haula wala quwwata illa billah. Idan yace Allahu akbar Allahu akbar sai mu ce Allahu akbar Allahu akbar. Idan yace la ilaha illallah sai mu ce la ilaha illallah bakin la ilaha illallah za ka tsaya. An gane ko ziyada wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ba wurinta bane. An gane ko wanda tayi kama da haka ba kil chai fa qulu misla ma yaqulul mu'adhdhin ku faɗi kwatancin abinda ladani ya faɗa a ƙarshe mu yace chai la ilaha illallah. In dai kwatancin abinda ya faɗa zaka faɗa kai ma la ilaha illallah baki ita zaka taka burki. To haka Umar ya rawaito hadisi kamar yadda yake cikin Sahihu Muslim. Manzo Allah ya ce duk wanda ya faɗi wannan ya kwaikwayi ladani a ƙarshe ya ce la ilaha illallah. Manzo Allah ya ce cetona ya cancanta gare shi a ranar kiyama. to dan haka bayan mun kwaikwayi ladani iya abin da zai biyo bayan sai mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wannan salati kuma ba ladani ba aka shar'anta ma a jama'ar da suka je shi domin manzon Allah yace in kun ji ladani na kiran sallah ku kwaikwaye shi manzon Allah yace in kun gama kwaikwayen shi sannan ku mun salati in kun mun salati manzon Allah yace sannan ku roƙa mu wasila wasilan nan manzon Allah yace mahalli ne na mutum daya daya a gidan aljanna aljanna ta firdaus wanda manzon Allah yace wannan matsayi bayyada cewa sai gabawa daya daga cikin bayin Allah manzon Allah yace kuma ina kwadayin cewa in dace da wannan matsayi dan haka ku roƙa mu shine aka shar'anta mana bayan mun yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata an gane ko ziyadar cewa wanda rajatar rafi'ata ita ma ba mahallinta bane ba domin iya abin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila an gane ko babu cewa wanda rajatar rafi'a sannan wa ba'athu maqaman mahmuda ya Allah ka tsida shi matsayi wanda yake na yabo a ranar kiyama bakin nan lafazin da yake cikin sahihai illa kasancewar an samu ziyadar wannan Allah ba wa asu maqama mahmudan allazi wa'ata bakin nan kiran sa wannan kin riwaya ta bukhari da muslim ta tabbata illa kasancewar ana samun ziyadar allazi wa'ata wannan wa asu maqama mahmudan allazi wa'ata innaka la tukliku al-mi'ad lafazin innaka la tukliku al-mi'ad wasu malamai basu inganta shi wasu malamai kuma sun hasana ita wannan riwaya illa kasancewar dai abin da yafi inganci bakin kenan wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'ata to in masa wannan to ba laifi kuma mutum yana iya biyo baya da raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina manzon Allah yace duk wanda ya faɗi wannan za a gafarta masa zunubansa a ƙarshen kiran sallah to dan haka shine anan yace fa qulu misla ma yaqulu almu'adhdhin kuma faɗakarwa anan idan ana kiran sallah iya abinda aka shar'anta mana kwaikwayen ladani sayuwa domin ana kiran sallah wannan ba a shar'anta mana ba yin shi matsayin shi bid'a ne babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna cewa in ana kiran sallah sai za ka yi sannan kuma da cewa in aka ce ashhadu an la ilaha illa ashhadu anna muhammadar rasulullah su da yawa sai kaga mutum ya hada ya tsotsin shi ya toba marhaban bi zikrillahi ta'ala qurrata aini bika ya rasulullah wannan shi ba bai inganta ba an gane ko ba madar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wace iya abinda aka shar'anta mana wato shine kwaikwayin ladani wannan hadisi ne wanda kirkira shi aka yi yana cikin wani littafi mai suna tankihul qaulul hafiz cewa wai duk mutumin da ya hada hannuwansa a lokacin da ake cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya tofa yayin wannan addu'a ya shafa idanunsa zai tsufa da idan shi ba zai makauce ba wannan kwata-kwata bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kari ne a cikin addini haka nan cewa a ƙarshen as-salatu khairu minan nawm babu wani dalili cewa ga abin da zaka faɗa don haka wasu malamai suna ganin cewa sai ka ce sadaqata wa bararta amma wannan shi ma dai bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan in an gama kiran sallah kai sai mutum yana iya daga hannunsa yayin addu'a domin lokaci ne wanda yake na karɓa addu'a kamar yanda hadisi ne sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan tsakanin gama kiran sallah da ta da ikama duk mutumin da yayi addu'a manzon Allah yace ba a dawo masa da addu'arsa za a amsa masa nan insha Allah ta'ala muka zo ƙarshen babin da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك